الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 21 ga watan Sha'ban shekara ta 439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 7 ga watan 5 shekara ta 2018 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Sheikhul Imam Al-Hafiz Ahmad ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata kamar ba shi wanke mamaci wajibi ne matukar akwai gangan jikin shi wani bangare ne jikin shi wankewa za a yi a tattara shi gaba daya a sanya shi cikin likafani in ya zamanto gangan jikin ya ciccire ma'ana ko ina jini ne babu yanda za a yi masa wanka to irin wannan ko wanda misali wuta ta cinye ba yanda za a samu yi masa wanka to wannan tattara shi ake abin ne shi ba tare da an yi masa wanka ba na'am ciki idda ne matukar an tabbata mace tana da ciki ciki na halal ko ciki na haram baya halatta a daura mata aure idan aka riga aka daura mata aure to a fatawar yawa daga cikin magabata wannan aure ne batacce musamman malaman malikiya za a buɗe wannan aure tare da cewa a fatawarsu ta farko sun tafi akan cewa ya zamanto ta harimu abadan ne har abada babu aure tsakanin shi da ita lalle wannan fatawa a farko Umar Allah ya kara masa yadda akan haka yake amma daga baya ya dawo domin babu dalilin da ya haramtar da ita har abada don haka magana wadda suke tabbatacciya a malikiyance buɗe wannan aure za a yi sai ta je ta haife cikin in ta haife cikin sai ya sake biyan sadaki a sake daura musu aure kuma sun ma tafi cewa bayan ta haife cikin sai ta yi jini kusan uku sai dai shi ma babu wani dalili wanda yake nuna haka domin iddar mai ciki shine haife ciki in ta haife ciki shikenan ta gama idda kuma a fatawar wasu daga cikin magabata idan mutum ya gane tana da ciki iya abinda zai sai ya kaurace mata a wurin kwanci har akai lokacin da za ta haife ciki in ta haife cikin shine istibra'in ta in yaso sai ya ringa kusantar ta kenan auren aure ne ingantacce ba sai an sake bude auren an sake biyan sadaki iya abinda zai yi kaudace mata zai yi har akai lokacin da za ta haife ciki darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabul janaiz mun tsaya ƙarshen hadisi na Asma bint Umais Allah ya kara mata yadda tana faɗa cewa lalle Fatima diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mata yadda ta yi wasiyar idan Allah ya karɓi rayuwarta mai gidanta Aliyu Allah ya kara masa yadda ya yi mata wankan gawa wannan hadisi kamar yadda bayani ya gabata hadisi ne kyakkyawa wanda kafin shi akwai hadisi na Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya faɗa mata yake cewa law mutti qabli lagassaltuki manzon Allah ya ce ya ke Aisha inda Allah zai kaddara ki rigaye ni mutuwa manzon Allah ya ce wallahi da na yi miki wanka kuma yanda hadisin yana da dan tsawo Aisha Allah ya kara mata yadda wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo gida sai ya same ta tana ciwon kai Aisha na fada tana cewa wara asa wayyo kaina manzo Allah ya ce bari ni zan ce wayyo kaina manzo Allah ya ce ina ma a ce kin rigaye ni mutuwa ne miki wanka nai miki likabani nai miki sallah na kaiki na bunni shine hadisin kenan manzo Allah yake cewa mallan ya ciro daidai gabar da take da munasaba da wannan babi shine yace law mutti qabli manzo Allah yace inda kin mutu gabani na ma'ana kin rigaye ni mutuwa lagassantuki manzo Allah yace lalle ne da na wanke ki dan haka wannan hadisi na Aisha da wannan hadisi na Asma bint Umais dalili ne wanda yake tabbatar da halaccin miji wato ya wanke matarsa idan Allah ya yi mata rasuwa to haka bangaren guda daya ma'ana ita ma mace na halatta idan mijinta Allah ya masa rasuwa ta yi masa wanka kamar yadda Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa lawista fabantu min amri mastadbartu ma gassala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama illa nisa'u take cewa inda akwai yanda zan yi tace wallahi da ba wanda zai wanke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba matansa ba an gane ko abin ne yafi karfin ta tace inda akwai yanda zan iya yi tace to da ba wanda zai wanke manzon Allah sallallahu alaihi wasallama face matansa idan haka a takaice wannan shine iya abinda shari'a ta tuge mana asali idan Allah ya ma namiji rasuwa to ba wanda zai yi binci wanke shi face ɗan uwan shi maza dan haka mace ko mun kusacin ta da mutum sawa alƙanta ne ko wanta ne ko kananta ne to baya halatta ta yi masa wanka yaro kawai wanda bai wuce ba shekara bakwai shine aka yi rangwame mata suna iya wanke shi kamar yadda su ma maza an musu rangwame yarinya karama wadda bata wuce shekara bakwai an gane ko wanda yake kenan makusancinta wanta ko kananta ko mahaifinta yana iya mata wanka yarinya wadda bata wuce shekara bakwai ba amma asali maza su suke jibintar wanke namiji kamar yadda mata su suke jibintar wanke mace ko mun kusacinka da mace ko diyarka ce ko mahaifiyarka ce ko yarka ce ko kanwarka ce bayya halatta kai mata wanka sai dai kawai tsakanin ma'aurata miji yana iya wanke matarsa kamar yanda ita ma mata tana iya wanke mijinta shine kamar yanda wadannan hadisai guda biyu suka tabbatar mana wanda muka tsaya a kansu tare da cewa daga cikin magabata wanda ya tafi akan cewa hatta da ma'aurata ɗaya ba zai wanke ɗaya daga cikin su shine al-Imamu Abu Hanifa Allah ya ji kansa shi yayi dalili ya tafi akan cewa tunda Allah ya riga ya ma ɗaya daga cikin su rasuwa ai alaka ta aure ta yanke tunda alaka ta aure ta yanke kenan ba maganar wani ya wanke wani daga ciki illa kasancewar waɗannan hadisai raddi ne a kansa domin anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga Aisha yace inda Allah zai kaddara ki rigaye ni mutuwa manzon Allah yace da na wanke kaga anan wannan dalili ne wanda yake tabbatar da halaccin miji ya wanke matarsa haka ita ma mace tana iya wanke mijinta kamar yanda bayani ya gabata za mu tashi hadisi na gaba qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa an buraidah radiyallahu anhu fi qissati al-ghamidiyyati allati amara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama bi rajmiha fi az-zina qal thumma amara biha fasulliya alayha ودفنت رواه مسلم وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاكس فلم يصلي عليه رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت فقال أفلا كنتم آذنتموني فكأنهم صغروا أمرها فقال دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها متفق عليه وزاد مسلم ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي رواه أحمد والترمذي وحسن وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعة متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد رواه مسلم ما لم الله يجيك أنسان هفتاه وأن حديث ميدة بقريدة ابن الحسين Allah ya kara masa yadda game da kissa wata mata wadda take kai dangane zuwa wata kabila wadda ake kiranta al-Ghamidiyya Allah ya kara mata yadda allati amara an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama bi rajmi hafiz dina wadda maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi umarni game da jajjefe ta har zuwa mutuwa a sababin zina da ta yi. Ita wannan mata ta zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tace ya rasulullah tace ina dauke da ciki kuma ciki na zina tace ya rasulullah abinda nake bukata ka tsarkake ni ka zartan mun da dokar Allah subhanahu wa ta'ala a kaina. Me ya kai ta ga haka domin dabi'a ce wanda Allah ya dabi'antar da mumini matukar imani ya samu gunzama a cikin zuciyar bawa to idan ya saba ma mahaliccinsa kasa duk fadinta kunci take masa tunaninsa famar shi ta hanyar yanda wato zai samu tsarkaka game da wannan laifi da yayi tsakanin shi da ubangijin shi subhanahu wataala. Dan haka ta zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta tabbatar masa cewa ga yanayin da take ciki tana dauke da ciki ciki na zina a zartan mata da hukuncin Allah. Haka Allah ya kissanta mana mutum uku waɗanda suka ki fita yakin Tabuka, Ka'ab ibn Malik da Hilal ibn Umayya da Murara ibn Rabi, wanda babu wani uzuri wanda zai hana su fita yaki, kawai kasala da kiyuya ya hana su fita. Lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dawo daga Tabuka, jama'a sun zo suna masa sanni da zuwa, yana zauna a cikin masallacinsa, kuma munafikai sun zo suna bada uzuri, wannan yazo ya ce ya rasulullah wallahi kaza ya hana ni fita, wanda kuma uzuri ne wanda yake na ƙarya. Waɗannan mutane uku suka zo suka tabbatar ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hakikanin gaskiya cewa ba su da wani uzuri wanda ya hana su fita yaki. Manzon Allah ya ce to ku je mu ga yanda Allah zai kasantar game da al'amuranku. Aka sanya musu takunkumi har an kai kusan tsawon kwana 50 ko sallama ba a musu, kuma in sun yi sallama ma ba a karba. Washe garin cikon kwana na 50 manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an gama sallar asuba, manzon Allah yake ba sahabbai labari, yake ba su albishir din cewa waɗannan mutane uku ubangiji na ya turo mun sakon cewa ya karbi tubarsu. To su ne Allah yake kissanta mana a cikin suratul tauba, yake cewa laqad taba Allahu 'alan nabiy والمهاجرين والأنصار الذين تبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. الشاهد أنه أبنجي تعالى يتشي وعلى الثلاثة الذين خلقوا ألا يأكر جتوبا متنققوا وأن دا أكا جمكر تدع الأمروس وأن دا أكا تي سجي سزونا أغا ني ألا زي كسن تقم دا الأمروس وأن دا متنققوا ألا يتشي يأكر جتوبا سيتشي حتى إذا باقت بهم الأرض har an kai lokacin da ƙasa ta musu kunci gaba daya sun rasa inda za su saka kawunansu. Hatta idza baqat alaihimul ardu bima rahubat, har an kai lokacin da ƙasa duk fadinta ta musu kunci, wa baqat alaihim anfusuhum, zukatansu ta yi kunci sun rasa inda za su shiga, wa zannu alla marji'a minallahi illa ilayhi, kuma sun yaqini sun tabbata babu wata mafaka game da azabar Allah illa ilaihi sai zuwa gare shi. Kenan in ma ka gudu to babu wata mafaka da zaka fake face zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala. to wannan dabi'a ce ta mu'mini wanda imani ya samu gun zama a zuciyarsa. Ita wannan mata ta yi zina sai ta samu ciki, sai ta zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce, ya Rasulullahi, ga halin da nake ciki, abinda nake bukata ka zartan min da hukuncin Allah ka zartake ni. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kirayi waliyinta, makusancinta, mai kula da al'amarinta. Manzon Allah ya ce, ka je ka kula da ita, ku kyautata mata. Me yasa a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarnin cewa a kula da ita, a kyautata mata? Don kada wato kishi ya ɗauke shi a kan cewa ta janyo musu abin kunya, kenan su wulakanta ta, su tuzartar da ita. Da haka manzon Allah ya ce, ku je ku kyautata mata. Manzon Allah ya ce, in ta aihu ka zo min da ita. Wannan waliyinta ya tafi ya aikata abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce shi da shi, na kyautata mata da kula da al'amarinta. Bayan ta aihu, ta shayar da ɗan, an yaye shi, saboda ita idan mace ta haifi ɗa, an gane ko ɗa wanda yake na zina, ba da zaran ta aihu ba ake zartan mata da haddi, sai an kai lokacin da ta yaye ɗa. To a lokacin nan ya zo da ita gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni aka ɗaure dukkan wani gefe jikinta, don kada a je raɗaɗin duwatsu ya kaita, wato al'aurarta ta buɗe. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni aka jajjefe ta har ta mutu. To bayan ta mutu, an mata wanka, an mata likkafani, sai aka kawo gawar aka ajiye wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin ya yi mata sallah. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zai mata sallah, Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa, ya Rasulullahi, yanzu alhali ta yi zina kuma za ka yi mata sallah? Manzon Allah sai yake cewa, laqad tabat tawbatan law qusimat bayna 70 min ahli al-Madina la wasi'atuhum. Manzon Allah yace, wannan fa matar, ya Umar, yace ta tuba tuban da inda za a kasa tsakanin mutum 70 daga cikin mutanen Madina. Malamai suka ce, inda za a kasa tuban daga munafikai 70 daga cikin munafikan Madina, ya isa ya dauke musu laifin su a gun Ubangiji subhanahu wata'ala. Shine anan malam ya ciro yace, kuma amara biha wa sulliya alaiha wa dufina. Wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni, wato aka tattala ta, aka yi mata wanka, aka mata dukkabani, manzo Allah ya mata sallah wa dufina, wato sannan aka binne ta. Dan haka a takeice wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya nuna mana cewa duk mutumin da aka tsayar masa da haddi, to wannan an shar'anta yi masa sallah. Kamar misali mutumin da yayi kisa na ganganci, to in an zartar masa da haddi an yi kisasi, shi ma za a wanke shi irin yanda ake wanke kowane musulmi, a yi masa dukkabani, kuma a yi masa sallah, kuma a kai shi makabarta ta musulmi a gurin. An gane ku, domin wannan zina ce ta yi, aka jajjefe ta, ko manzon Allah ya mata sallah, bayan an mata wanka, an mata da kafani, kuma aka kai aka binne ta a makabarta ta musulmi. Kenan duk wata mu'amala da ake ma musulmi game da jana'iza, to haka wanda aka zartar masa da haddi, haka za a mu'amalance shi. Kenan wannan laifi nashi, wannan tuntunin Ubangiji subhanahu wata'ala ya gafarta masa, sai dai wani laifi na daban, saboda shi haddi kafara ne ga bawa idan an tsayar masa da shi. Mutumin da yayi kisa na ganganci, idan an kashe shi, to a lahira Allah ba zai bincike shi ba da wannan laifi na kisan kai. Haka wanda yayi zina, idan aka zartar masa da haddi, to a lahira Ubangiji ta'ala ba zai bincike shi game da laifin wannan zina da yayi. Haka barawo, idan yayi sata aka yanke masa hannu, to a lahira Ubangiji ta'ala ba zai bincike shi ba da laifin sata. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana a cikin hadisi na Ubada ibn Samit, hadisin na cikin sahihul bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bai'uni ala alla tushriku billahi shay'a wala tasriku wala tazlum wala taqtulu an-nafsa allati harama wala taqtulu anfusakum sayyi wala taqtulu an-nafsa allati harama Allah illa bilha wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum wala ta'su fi ma'ruf sayyi fa man wafa minkum bi dhalika fa ajruhu 'ala Allah wa man asaba min dhalika shay'an fa uqiba fi dunya fa huwa kafaratun lah wa man asaba min dhalika shay'an thumma satarahu Allah فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَاهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ manzo Allah ya zano wasu abubuwa yace ku yi mubaya'a da ni akan cewa ba za ku hada bautar Allah da wani ba za ku yi zina ba ba za ku yi kisan kai ba ba za ku zo da yankin ƙarya tsakanin hannuwanku da ƙafafuwanku sannan ba za ku saba ba game da duk wani abu wanda yake ma'ruf manzo Allah sai yake cewa duk wanda ya cika da wannan mubaya'a to ya tabbata cewa sakamakon lada nashi na ga Ubangiji subhanahu wata'ala sai ya ce duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin wannan yayin zina ko ya sata ko ya kisan kai fa uqiba fi dunya aka masa hukuba a nan duniya aka zartar masa iya abin da ya dace na hukuba manzo Allah ya ce fa huwa kafaratul la wannan hukuba da aka masa shine kankarar wannan laifi an gane ku shine kankarar wannan laifi duk wanda yake kisa na ganganci idan aka kashe shi to wannan shikenan Allah ya wanke shi game da wannan laifi na kisa da yi haka wanda yake zina in an zartar masa da haddi Allah ya wanke shi game da wannan laifi na zina haka barawon da yake sata in dai an yanke masa hannu to shi ma an wanke shi game da wannan laifi na sata shine yace wa man asaba min zalika shay'an duk wanda yake aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa fa uqiba fi dunya akai masa hukuba a nan duniya fa huwa kafaratul la wannan hukuba ita ce kankarar laifi amma duk wani abu da za a yi masa na doka na hukunci wannan ba zai wanke masa ba wannan laifi ko shekara dubu yayi a kurkuku yana kaso wannan ba zai wanke masa wannan laifi abun Allah subhanahu wataala kuma wanda ya sanya shi kurkuku wannan wani zalunci ne masa sai Allah ya fitar masa da hakkin shi a gobe kiyama saboda ba hanya bace ta shari'a aka biyo dokar Allah ita ce take tsawatar da jama'a su dina ayyuka waɗanda ba su dace ba su dawo kan hanya amma duk wani abu da za a zo da shi ana ganin cewa in an yi mutane za su tsawatu ba yanda za a yi su tsawatu sai dai ma abu ya ƙara bunƙasa ya hayyaka ya ci gaba to shine sai yake cewa wa man asaba min zalika shay'an duk wanda ya aikata wani abu daga cikin haka thumma satarahu Allah sanan Allah ya rufa masa asiri kamar misali mutun yayi zina ba a cirke shi ba ko yayi sata ba a danke shi ba thumma satarahu Allah Allah ya suturce shi ba wanda ya gane shi kuma ya mutu akan haka bai tuba ba to fa huwa ila Allah manzo Allah ya ce lamarin shi na ga Allah in sha'a afa anhu in Allah ya ga dama yayi masa rangwale ya yafe masa wa in sha'a aqabahu in ya ga dama kuma ya azabtar da shi a wuta gulgudan laifin sa amma a ƙarshe ko mun kankantar imanin shi za a kai shi aljanna dan haka ita wannan ta zo ta yi furici ta tabbatar da cewa ta yi kuma dama yana daga cikin hanyoyin da ake zartar da haddi na zina macen da ba ta da aure ita ba baiwa ba wanda take da mai gida a ganta da ciki kawai to aina ta same shi kinan dole a zartar mata da haddi to shine anan ita ta zo ta tabbatar da kanta shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zartar mata da haddi dan haka dai a takaice abinda muke so mu gane dukkan musulmi wanda aka zartar da haddi a kansa to za a yi masa sallah za a yi masa wanka ai za a yi masa wanka ai masa likafani ai masa sallah kuma abin ne shi a makabarta ta musulmi sai dai cewa an so shi duk mutumin da ya mutu akan wani babban laifi kamar misali waɗanda suke fasikai malalata to ba a buƙatar shugaba mai daraja ya yi musu sallah ma'ana duk wasu mutane masu daraja kamar shugaba to ba zai musu sallah ba sai a samu wani can da ban yayi musu sallah ba dan komai ba domin a hada tsakanin kyawawa guda biyu daina yi masa sallah na shugaba na yan shugaba masu daraja to wannan zai sa jama'a su tsawata sannan kuma tare da cewa gaya an masa sallah kenan irin amfanin da ake samu game da yi ma mu'mini sallah zai samu kuma sannan anan waɗanda suke rayayyu kuma an tsawatar da su kamar misali a ce yau limami mai daraja wani ya mutu ya ce ba zai masa sallah ya ja baya kaga wannan zai iya sanya mutane su gargadu su tsawata su lissanci irin wannan ayyuka kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a farkon musulunci domin ya tsawatar da jama'a game da hadarin bashi idan an kawo gawa yakan tambaya shin akan mamacin nan akwai bashi in an ce ana bin sa bashi manzo Allah sai ya ce ya bar abin da zai iya biya masa bashi in ya bari manzo Allah sai ya wuce gaba ya masa sallah idan an tabbatar masa bai bar ba abin da zai iya biya masa bashin da yake kansa ba zan Allah sai ya ja da baya sai ya ce kuma dan uwan ku sallah ni bazan masa ba kaga wannan shine dalilin da yake nuna duk wani mai laifi wanda kamar misali mai babban laifi haka kamar wanda dan fashi ne misali aka kamo shi aka zartar masa da hukuncin Allah ko wanda yayi zina ko wanda yayi shagiya da wanda yayi kama da haka to irin waɗannan ana buƙatar masu daraja su kaurace game da yi musu sallah a samu wasu dai waɗanda suke ba sanannu ba su yi musu sallah wannan zai kai jama'a su tsawata don haka Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa yake cewa in har shugaba mai daraja ya nisanci yi ma gawar mai laifi sallah to a boye kuma ya masa addu'ar cewa Allah ya gafarta masa domin ya zamanto an hada tsakanin kyawawa guda biyu a takaice dai wannan yana nuna laifin musulmi dan ya mutu akan wannan laifi baya hanawa a mu'amalance shi irin yanda ake mu'amalantar kowane musulmi game da jana'iza wa an jabir ibn samura daga sannan hadisi na gaba hadisin jabir ibn samura Allah ya kara masa yadda na faɗa cewa an zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qatala nafsahu bi mashaqis wato an zo masa da wani mutum wanda ya kashe kansa bi mashaqis wato da tsinin kibiya lafazin mashaqis jami'i ne na mishqas idan aka ce mishqas shine kan kibiya sai dai kasancewar karfin shi yana da fadi a gane ko shine wato ya kashe kansa da wannan shi ko wannan mutum rauni ne sai yayi kashin hakuri yayi kashin hakuri sai ya kafa wannan tsini da kibiya ya kafa shi a kan kasa sai ya rubda ciki sai ya soku a jikin shi sai Allah ya karbi rayuwarsa wannan kibiya da ya kafa a jikinsa sai ta zame masa ita ce sabab to sai aka zo da gawar shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin manzon Allah ya masa sallah falal yusalli alaihi manzon Allah ya yi masa sallah manzon Allah ya ce ba zai masa sallah ba dan haka kamar yanda yake cikin sunanin nasa'i riwaya a cikin sunanin nasa'i manzon Allah yake cewa amma ana fala usalli alaihi kusan da cewa ni dai ba zan yi masa sallah ba kenan ku kuje ku yi masa kamar yanda yake faɗa ga wanda aka zo da nauyin bashi a kansa manzon Allah sai ya ce sallu ala sahibiku kuma dan uwan ku sallah to dan haka wannan yana nuna kenan duk wanda ya kashe kansa to a irin wannan bai ya dace wa ya zaman tu shugaba ya yi masa sallah duk wani mai daraja ba zai masa sallah ba sai a samu waɗanda suke gama garin su yi masa sallah ba dan komai ba ko dan a tsawatar da jama'a dan kada su aikata wato mugun aiki irin wannan kenan mutane su nisanci irin wannan laifi domin kashe kansa ne dan haka wannan hadisi yana nuna kenan shi wanda ya kashe kansa ana yi mishi sallah amma kenan ba shugaba ba limami mai daraja ba shi ba zai masa sai a samu wani canyi masa dan haka kuma a aqidar ahlus sunna wal jama'a wato aikata babban laifi baya fitar da mutum daga cikin musulunci matukar bai halatta wannan aiki ba sabani kamar yanda ya yado a cikin jama'a ta muminai wanda akida ce ta kawarishi na cewa wai duk wanda ya kashe kansa ya mutu kafiri wannan ba aqidar ahlus sunna wal jama'a bace kisan kai laifi ne da wanda ya kashe kansa da wanda ya kashe wani duka wannan laifi an gane ku shi kuma aqidar ahlus sunna wal jama'a a sababin aikata laifi daga cikin manyan laifuka wannan baya kafirtar da mutum baya fitar da shi daga cikin musulunci sai dai in ya halatta ma kansa aikata wannan aiki domin duk wanda ya halatta abinda Allah ya haramta to wannan ya kafirta dan haka anan abinda muke so mu gane wanda ya kashe kansa ana yi masa sallah sai dai ba mai daraja ba zai jibinci masa sallah kenan za a yi masa wanka a yi masa likabari a yi masa sallah kuma abin ne shi a makabarta ta mu'minai kuma a yi masa addu'ar cewa Allah ya gafarta masa shine abin da yasa kenan malamin yazo da wannan hadisi sanan hadisi na gaba hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda game da kissar wato matar da take tsabtace masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lafazin taqumul masjid shine ma'ana tana share masallaci ta tsabtace shi lafazin taqumu an ciro shi ne daga al-qumama in aka ce al-qumama wato ita ce shara kenan an gane ko shine kenan kamar irin dila kayayyaki da ake kawo ake cewa gumama ma'ana shara kenan saboda a gargadiya su kafin suna nuna kenan gain maimakon a ce gumama yanda yake a larabci shine suke cewa gumama shine yace allati kanat taqumul masjida matar da take share masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana tsabtace shi فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم منذ الله صلى الله عليه وسلم دعا كواهي غري يفتو منذ الله بيقبوا النمى تا سيكي تنبيا منذ الله يجي إنا وانشبا واند وانا قبا تنا نونا من إرين يندا منذ الله صلى الله عليه وسلم يكي بيبي ربايا مبيان سيدان بيقم تنبا سيكي تنبيا to shine da ya fito sai ya tambaya yake cewa ina wance kwa fa qalu sai suka ce matat suka ce ya rasulullahi ai Allah ya mata rasuwa tun daren jiya Allah ya karbi rayuwarta mun tattara ta mun kai mun binne cikin dare Allah ya mata rasuwa sahabbai suka yi mata wanka aka mata wanka aka mata likafani aka mata sallah a cikin daren suka kai ta suka binne wanda ita jana'iza a cikin dare halakci matukar kenan babu wani abu wanda yake na tauye haƙƙin mamaci lalle idan aka masa wanka aka masa likabani aka masa komai kuma an samu jama'a waɗanda za su haɗu su yi masa sallah a kai shi abin ne ko cikin dare ne ana iya kai mamaci abin ne shine anan da suka binne ta a cikin dare da aka wayi gari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaya yace ina wance suka ce masa ai matar Allah ya mata rasuwa fa qala sai manzon Allah yace afala kuntum azantumuni manzon Allah yace me ya hana ku sanar da ni me ya hana ku sanar da ni game da mutuwarta fa ka'annahum saggaru amraha marwacin yace ka ce sahabbai tamkar sun kankanta al'amarinta suna ganin cewa ai matsayinta bai kai ba sai an tako manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko suna ganin matsayinta wai bai kai ba sai cewa sai an fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito an tafi jana'izarta fa qala si wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da su dulluni ala qabriha manzo Allah yace ku nuna mun kabarinta fadallu sahabbai suka wuce gaba suka je suka nuna ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kabarinta inda suka nuna ta fa salla alaiha manzo Allah ya wuce gaba suka yi sahu a bayan shi manzo Allah ya koma yi mata sallah hadisi ne muttafaqun alai al-imamu muslim ya dada riwayar sa thumma qala sanan manzon Allah sai ya ce inna hadhihi al-qubura mamdu'atun zulmatan ala ahliha lalle wadannan qabura wato cike suke da duhu wato ga masu su sai ya ce wa inna Allah yunawwiru halahum bi salati alaihim lalle ubangiji ta'ala na haskaka musu qaburran su wato a sababin kenan addu'ar da nake musu. To dan haka a takaice tare da cewa an samu kokwanto daga marwayicin game da ainihin shi wannan mamaci wanda Allah ya masa rasuwa namiji ne ko mace ce ce wanda yake tsaftace masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma ko wata bakar mata ce ko kuma wani namiji ne wanda yake baki wanda yake tsaftace masallacin tare da cewa akwai riwaya wadda take tabbatar da cewa ita wanda ke tsaftace masallacin wata mata ce kamar yadda shi Thabit kin yake cewa wala uraqu illa mar'a yace bana zatan lalle wanda yake tsaftace masallacin yace mace ce ce. Da haka shi Ibn Khuzaima Allah ya ji kansa ya yanke shakkar cewa wata bakar mata ce wadda take tsaftace masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ma ya ambata sunanta sunanta Ummu Mihjar. Ummu Mihjar to ita ce Allah ya mata rasuwa sahabbai suka tattara ta a cikin dare suka kai suka bani. Dan haka dai a takaice wannan hadisi yana nuna mana shar'ancin yin sallah ga mamaci wato bayan an binne shi tare da cewa malamai sun yi sabani wasu suka ce anan wato yi ma mutun sallah kasancewar suka ce wasu suka ce shine mamacin matukar bai wuce wata guda da binne wato za a iya yi masa sallah wasu suka ce matukar kashin wato gangan jikin bai rududdige ne zama kasa sai dai babu wani dalili wanda ya kayyade ko zuwa wani lokaci ne ana iya yi masa. Kuma wannan yana nuna mana sake yi ma mamaci sallah bayan an mushi amma ga wanda ya cancanta ya yi masa. Misali anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a tabo shi ba lokacin da Allah ya mata rasuwa. To saboda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna ma sahabbai muhimmancin tsaftace dakin Allah. Manzon Allah ya ce ku nuna mun kabarin ta aka nuna masa manzon Allah ya je kan kabarin ya wuce gaba jama'a suka yi sahu a bayan shi manzon Allah ya maimaita yi mata sallah. Dan haka anan malamai suka ce kamar misali mutum ne dan uwansa Allah ya masa rasuwa baya nan idan aka masa sallah aka je aka binne bayan ya zo yana iya zuwa kan kabarin ya sake yi mashi ya maimaita yi mashi sallah ko kuma wani mai daraja wanda bai halarci ba lokacin da aka yi ma mamacin sallah to yana iya zuwa kan kabarin sa yi masa tare da cewa wasu malamai sun tafi akan cewa duk wanda aka yi masa sallah ba a sakewa suka ce wannan khususiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana yake banta da shi. To dan haka ita kuma khususiya abu ce wanda ba ta tabbata da ra'ayi sai da dalili babu dalilin da ya nuna cewa yin hakan yake banta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yau in ya kama ana iya yi wanda ya kamata a ce ya halarci wannan jana'iza bai samu ba yi mishi sallah yana iya zuwa kan kabarin shi ya yi mishi. Kuma sannan wannan hadisi yana ƙara bayyana mana wato mustahabbancin sanar da makusancin mamaci da abokansa da duk wanda yake da alaka da shi kiran a sanar da shi cewa wani Allah ya masa rasuwa kamar yadda annabi manzon Allah ya ce afala kuntum azantumuni manzon Allah ya ce me ya hana ku sanar da ni. Kaga anan rarauka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake musu akan rashin sanar da shi da musiba. Dan haka su waɗanda suka tafi akan cewa ba a sake yi masa sallah kamar yadda su malaman malikiya ce suka yi anan wai sandar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yi addu'a ce addu'a ce shi kuma anan sallah ce ta musamman yayi kamar yadda yake ma kowace gawa manzon Allah ya tsaya akan kabarin yayi kabbara sahabbai suka yi sahu a bayan shi suka yi kabbara manzon Allah ya sake yi mata sallah. Sannan ita wannan jumla ta karshe na cewa inna hadhihi al-qubura mamalu'atun zulumatan ala ahliha, cewa waɗannan kaburra cike suke da duhu ga masu su. Allah yana haskaka su, yana haskaka musu kaburran su a sababin sallar da nake musu. Wannan lafazi ne wanda yake mudraj, baya daga cikin jumlar kenan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka al-Imam al-Bukhari a cikin littafi, a cikin riwayar sa, ya shafe wannan jumla. Kenan wannan an same ta ne daga wani marwayi. Lalle sallah da ake ma mamata yana daga cikin sababin abin da yake haskaka wato kabarin mumini, amma illa kasancewar wannan ba fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bace. Wannan kenan lafazi ne mudraj. Shi kuma lafazi mudraj kasancewar marwayi ne yakan su ko maganar shi. To wasu daga cikin marwayata sai su kasa bambanta tsakanin fadar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da fada ta marwayi wanda ya shigo da ita da nihin fassara hadisi da abin da yake kama da haka. To ta hanyar da ake ganewa hadisin in ya zo ta wata hanya ta daban daga wasu su marwayata, sai a gano cewa to wancan lafazin baya daga cikin kenan jumlar hadisin. Kuma wannan yana nuna mana yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da kaskanta kai da tausasawa game da wato mabiyansa. Kaga anan ita kawai aikinta wannan mata fa kawai sharar masallaci ne, amma anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je kan kabarinta, manzon Allah ya koma yi mata sallah, har ma ya ma sahabbai rarauka, me yasa ku riki sanar da ni? Dan haka anan kowa ka aje shi matsayin shi, kar ka ga kaskancin mutun cewa ba kowa bane, ko dan an fada maka jana'izar shi ko mutuwar shi ko wani abu, ka ce matsayin shi bai kai ba ka je. In takamar mutun daraja yake da matsayi, ba kai ga annabawan Allah da manzanninsa, amma ga ya anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya halarci jana'izar ita wannan mata. Sannan hadisi na gaba kenan aka taƙaice wannan hadisi, kuma yana daga cikin dalilan da suke nuna halaccin kayya ko shine bada labari game da mutuwar mamaci, a sanar da kenan makusantan shi da abokan shi da duk wanda yake da alaka da shi. Wannan hadisi yana ɗaya daga cikin dalilan da ke tabbatar da haka. Sannan hadisi na gaba hadisin Huzaifa Allah ya ƙara masa yadda, yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yanha anin na'i, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hani game da kayyaku. Idan aka ce anna'i shine wato bada labari game da mutuwar mamaci, lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da kayyaku shine bada labari wato game da mutuwar mamaci. To amma wani irin kayyakon shine irin yanda ya kasance a zamanin jahiliya, domin a jahiliya idan mutum Allah ya masa rasuwa kamar yanda ya shahara a cikin Larabawa, sai a aika mutane akan dawakai da kan raƙuma, suna bi duk inda jama'a suke tare da mahaɗar tituna, wane ɗan wane mai kaza mai kaza, ana zano abubuwa waɗanda suke nashi na daraja, ai Allah ya masa rasuwa, ku zo ku halarci jana'izar shi. Haka ake mun ko ina ana sanar da jama'a, duk wasu abubuwa wanda yake da su na alfahari na a zo a gani, sai a ringa ambatawa wane mai kaza mai kaza mai kaza, Allah ya masa rasuwa, ku zo a je a binne shi. To haka a jahiliya suke irin wannan kayyaku. To shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani wato ya haramta hanyi tituna da kasuwa da duk inda jama'a suke taruwa, sai mutum ya zo kawai ya tsaya ya daga murya, wane mai kaza wane mai kaza wane mai kaza, yayi ta zano abubuwa nashi na alfahari, Allah ya masa rasuwa, a zo a je a binne shi. To irin kai wannan ya ku haramu, amma shi kai ya ku wanda ya halatta na haka kawai a sanar da jama'a waɗanda suke makusantan mamaci da abokansa da duk waɗanda suke da alaka da shi, a sanar da su wannan Allah ya masa rasuwa, lokaci kaza za a yi jana'izar shi, ko kuma ku zo yanzu za a yi jana'izar shi. To wannan ya halatta a shari'ance, kamar yanda a wancan hadisi manzon Allah ya ce me ya hana ku sanar da tare da dalili ne wanda yake nuna halaccin bada labari game da mutuwar mamaci. To anan da yace dalilin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hani game da kai ya ko shine bada labari na mutuwa, kenan kamar yadda mutanen Shafi'iyya suke yi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi. Kenan haka ake aikawa akan dawakai kauyuka kauyuka, ma'ana duk kabilu sai a je cikin kabila a faɗa wane mai kaza wane mai kaza wane mai kaza, Allah ya masa rasuwa, don haka ku zo jana'izar shi. Wannan kwata-kwata baya halatta. Don haka a irin sanarwar da ake a gidan rediyo wani lokaci akwai nau'i irin na kayya ko na shahidiya, kamar yadda za a ringa zano abubuwa wanda yake na shi mamacin, wannan kwata-kwata baya halatta. Wanda kuma musamman irin wannan kayya ko akan yi shi a irin misali wanda ya rike wasu mukammai, wanda ya rike mukami kaza ya yi kaza ya yi kaza, waɗannan duka ba sa halatta. In ma wani tarihi ne za ku yi, to ba irin wannan lokaci bai kamata a yi. Ina zuwa wancan lokaci in kuna son ku yi tarihin shi ku yi tarihin shi, amma irin na sanar da mutuwar mutum a ringa ambata ya yi kaza ya rike kaza ya rike kaza ya yi kaza, to wannan duka nau'i ne wanda yake na makusanci haramun. Kawai iya abinda za a faɗa wane ɗan wane ko kuma da abinda aka fi sanin shi Allah ya masa rasuwa lokaci kaza za a yi jana'izar shi. Sannan hadisi na gaba hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na annajashiya fil yawmi alladhi mata fihi, manzon Allah ya kai ya kun mutuwar Najashi sarkin Habasha wato ga sahabbansa a ranar da Allah ya masa rasuwa. A ranar da Najashi Allah ya masa rasuwa, manzon Allah ya fito cikin sahabbansa yace dan uwan wanda ke kasar Habasha Allah ya masa rasuwa shine sarki Najashi. Da yawa jama'a ta sahabbai ba su san da cewa ya musulunta ba ma sai a ran nan, saboda shi ya musulunta ya koyi musuluncin sa saboda makircin mabiya. To lokacin da Allah ya masa rasuwa, Allah ya sanar da manzansa cewa Allah ya masa rasuwa, manzon Allah ya fito cikin sahabbai ya sanar da su, wanda wannan kuma alama ce daga cikin alamomin da suke nuna gaskiyar manzanci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda wannan lokaci ba lokaci bane ba wanda yake na irin yadda aka samu ci gaba ta hanyar sadarwa a yau, ba maganar wani telefon da sauransu babu su a wannan lokaci. Kuma ga ya tsakanin birnin Madina da Habasha tafiya ce wadda take mai nisa, amma Allah ya isar da wahayi ga manzansa cewa Najashi Allah ya masa rasuwa a ran nan, manzan Allah ya fito ya faɗa ma jama'a. Kenan sanin haka al'amari ne wanda yake baya kasancewa sai ta hanyar wahayi, wanda wahayi kuwa abu ne wanda yake banta da annabawan Allah da manzanninsa. Don haka kenan wannan alama ce daga cikin alamomin da ke tabbatar da annabta da manzanci na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. A ran nan Allah ya sanar da shi kuma ya fito ya faɗa ma jama'a. Wa kharaja bihim ila al-musalla, manzon Allah ya fito da sahabbansa zuwa wurin da yake sallar Idi nan gaban masallacinsa, kuma nan ne ake kawo gawa a aje masa, manzon Allah ya fito ya yi mata sallah. Manzon Allah ya fito da sahabbai ya tara su ana fasaffa bihim, manzon Allah ya jera su suka yi sahu sahu. Wa kabbara alaihi arba'an, manzon Allah ya yi kabbara hudu ya yi masa sallah. A takaice wannan hadisi malam ya shigo da shi domin ya nuna mana halaccin kayyako, kenan bada labari game da mutuwar mamaci ba laifi bane yana halatta. Abinda baya halatta irin na mutanen Shafi'iyya yanda suke, domin anan da shi Najashi Allah ya masa rasuwa, manzon Allah ya fito ya sanar da sahabbai ya ba su labarin cewa dan uwansu wanda ke kasar Habasha Allah ya masa rasuwa. Kenan wancan hadisi da yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yanha anil na'i, ya kasance yana hani game da kayyako, kenan kayyako irin na jahiliya kamar yadda muka yi bayani. Kenan in babu irin waɗannan abubuwa na jahiliya na maguzanci, to ba da labari game da mutuwar mamaci ga makusantansa da abokansa da duk waɗanda suke da alaka da shi, wannan ba laifi bane. Sannan anan manzon Allah ya fito kuma da jama'a yayi masa sallah, wanda wannan dalili ne wanda yake tabbatar da halaccin yin sallah ga wanda yake fakakke, tare da cewa Malikiya da su da Hanafiya sun tafi akan cewa hususiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi ma wani sallah wanda yake fakakke, wanda baya halarci, suka ce wannan yake banta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Suka ce ai anan sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa kasa ce gaba daya aka mata libur, babu tudu babu korani, wai yana nan Madina ya hango gawar a kasar Habasha manzon Allah ya mata sallah. Wannan abu ne mai sauki a gun Allah ya aikata haka game da manzon shi, amma babu dalilin da ya nuna cewa haka akai. Wasu suka ce a gawar aka daga masa, aka zo da gawar manzo Allah yana ganin gawar a gabansa yayi mata sallah, su kuma sauran jama'a ba sa gani. To shi ma dai wannan abu ne mai sauki a gun Allah yana iya aikata haka game da manzonsa, sai dai babu dalilin da yace ga cewa haka akai. Dan haka dai a takaice, duk wanda Allah ya masa rasuwa a wani gari aka tabbata a can ba wanda yayi masa sallah, to anan jama'a za su iya fitowa su yi masa sallah. Ngaliko ba maganar kuma cewa a gabas yake ko a kudu yake ko a koma a ina yake, ku wanda za ku yi masa sallah alƙibla za ku fuskanta. Kenan wannan yana iya kasancewa mutumin da yake rayuwa a irin kasashe na arna, an tabbata a tare da arna yake ba tare da ƴan uwa musulmi ba, Allah ya masa rasuwa, an tabbata ba wanda ya masa sallah haka aka binne shi, to anan jama'a waɗanda suke makusantan shi da jama'a sai su fito su yi masa sallah, su fuskanci alƙibla su yi masa sallah irin yanda ake ma kowace gawa sallah, kamar yanda annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita da sahabbai ya yi masa sallah. Me yasa? Saboda a can kasar Habasha ba wanda ya masa sallah, saboda ya musulunta kuma ya koyi musuluncin shi. Shi ne anan ya yi ziyara su sahu-sahu, sannan manzo Allah ya yi kabara hudu, kuma wannan yana da ɗaya daga cikin dalilan da suke nuna cewa sallar gawa akan yi kabara hudu, wanda kuma shi ne galibin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi, kamar yadda ƙarin bayani zai zo akan wannan misala. Sannan hadisi na gaba, hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda, ke cewa na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa, ma min rajulin muslimin yamutu, manzo Allah ya ce babu mutum musulmi da Allah zai masa rasuwa, fa yaqumu ala janazatihi 40 rajulan, manzo Allah ya ce a samu mutum 40 wato su tsaya akan gawarsa su yi masa sallah, la yushrikuna billahi shay'a, mutanen da ba sa shirka da Ubangiji, masu tsantsar tauhidi, illa shafa'akumullahu fi, face sai Allah ya karɓi ceton su game da shi, duk addu'ar da suka masa suka roƙa masa Allah, Allah sai ya karɓi addu'ar su. Duk gawa ta musulmi wadda aka samu mutum 40 masu tsantsar tauhidi, waɗanda ba sa shirka da Ubangiji, ba sa shirka da Ubangiji, ba sa babbar shirka ko karamar shirka, an gane ko? Shine yace la yushrikuna billahi shay'a, waɗanda ba sa shirka da Ubangiji subhanahu wata'ala, wato su tsaya akan gawar su yi masa sallah, illa shafa'ahumullahu fihi, face sai Allah ya karɓi ceton su, ma'ana duk addu'ar da suka yi na cewa ya Allah ka sa aljanna ce makomarsa, ya Allah ka gafarta masa, ya Allah ka rangwamta masa, ya Allah ka kare shi game da azaba ta kabari da azaba ta wuta, duk addu'ar da suka masa gaba ɗaya sai Allah ya karba, inda aka samu mutum 40 masu tauhidi. A wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu musulmin da Allah zai masa rasuwa a samu jama'a ta musulmi wanda adadinsu ya kai mutum 100 su yi masa sallah, duk addu'ar da suka masa manzon Allah yace sai Allah ya karba, ceton da suka nema masa sai Allah ya karbi ceton su, inda aka samu adadin mutane sun kai 100. A wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu musulmin da Allah zai masa rasuwa a samu sahu 3 su yi masa sallah, face sai Allah ya karbi addu'ar sahu uku, don haka ko mun kankantar jama'a to akan kasa ai sahu uku. An gane ko? Akan kasa ai sahu uku, kamar yanda wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da wata jama'a yar kadan, mutum biyar ne tare da shi, shi ya wuce gaba. An gane ko? Biyu suka tsaya a bayan shi, sannan kuma ya sa biyu, sannan kuma ɗaya ya zama to shine cikon na uku. Dan haka kenan ana buƙatar a yawaita jama'a a wajen sallar gawa, a samu jama'a wadda take mai yawa domin a samu wannan wato fadara kenan, a samu mutum 40 waɗanda suke masu tauhidi, wanda in dai an samu mutum 40 masu tauhidi a cikin jama'ar, duk addu'ar da suka masa Ubangiji Ta'ala zai karɓi addu'ar su. Wanda wannan hadisi yana nuna mana fadara ta tauhidi, domin masu tauhidi su ne Allah yake karɓar addu'ar su, waɗanda ba sa shirka da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Don haka kenan a samu a tantance, wanda galibi wani lokacin zai zamanto gawar wanda zai mata sallah shi kanshi limamin, inda za a buɗe zatsar shi da wani wannan layu nawa za a samu, sai ya zamanto kuma kashi shi wanda zai yi sallar banda kiran wani Allah Subhanahu wa Ta'ala babu abin da ya sa gaba, abubuwa waɗanda suke da shirka gaya sun wuce a lissafa. Don haka wannan aibi ne wanda yake mai girma akan musulmi. Don haka dole ne ya kasance mutum tun yana raye ya zamanto alaƙar shi ya zamanto alaƙa ce da mutane waɗanda suke, an tabbata mutane ne waɗanda suke masu ƙoƙarin kiyaye haƙƙi na Allah Subhanahu wa Ta'ala, waɗanda ba sa shirka. Yana da haka kuma wannan yana nuna kenan in an zo wurin jana'iza ya kamata jama'a duk su zo da arwalla, kuma anan ana iya huddu ruwa wanda ba shi da arwalla ya jaddada ya yi arwalla, amma tare da cewa jahiltar game da abin da ya shahi fadala ta yi ma gawa sallah, mafi yawan jama'a in an zo kawai suna zazzaune sai 'yan kaɗan za su tashi su yi sallah, ko a ce wai masu arwalla su tashi su yi. To kai da za ka zo wajen jana'iza ai ya kamata ka zo a shiri tuntuni ka zo da arwallarka, saboda babba asara ce mutum ya zo wajen jana'iza ba tare da ya ma gawa sallah ba, kamar yadda za mu iske hadisi sakamakon duk wanda ya ma gawa sallah maza Allah ya ce Allah zai bashi wato wannan lada wanda yake kamar girman dutsen Uhud ga zinare, za a bashi wani yanki na lada wanda ya kai girman dutsen Uhud ga zinare, tamkar a ce dutsen Uhud gaba ɗayan sa zinare ne naka, kuma ka ciyar da shi domin ɗaukaka addinin Allah, gwargwadon ladan da mutum yake samu in ya ma gawa sallah. Haka in ya raka gawar an ji an binne ta, zai samu kwatancin wannan lada da ya samu a farko. Sannan hadisi na gaba hadisin Samura ibn Jundub, Allah ya kara masa yadda yake cewa na yi sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wata mata da Allah ya mata rasuwa a sababin biki. Nifas shi ne biki, ma'ana a sababin aihuwa Allah ya mata rasuwa. Ya ce na bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallah a lokacin da zai yi mata sallah, faƙama wasfaha, manzon Allah sai ya tsaya tsakiyar gangan jikinta. Don haka akwai bambanci game da wurin tsayuwa na limami a lokacin da zai ma gawa ta mace ko ta namiji wato sallah, kamar yadda a nan shi Samura ibn Jundub ya ce wannan gawa ta matar da Allah ya mata rasuwa a sababin aihuwa, da nabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai mata sallah da aka kawo gawar aka ajiye, manzon Allah tsakiyar gangan jikinta ya tsaya. Idan ta namiji ce kuma kafa daidai kafada yake tsayawa, kamar yadda wato Abu Galib Al-Qayyab yake cewa na halarci Anas dan Malik, Allah ya kara masa yadda, zai ma wata gawa sallah ta namiji, a lokacin nan Anas sai ya tsaya wurin kan mamace kenan, daidai nan wajen kafadar shi wajen kai nan ya tsaya. Bayan an gama sallah kuma sai aka zo da gawar wata mata domin shi Anas ya mata sallah, da aka ajiye wannan gawa ya tambaya aka ce mace ce, sai ya tsaya daidai tsakiyar jikinta, gangan jikinta ya mata sallah. to a lokacin nan yace a cikin mu akwai al-ala'ibun ziyad al-adawi Allah ya ji kansa da ya ga sabanin wurin tsayuwar Anas game da waɗannan gawa guda biyu gawar mace ya tsaya daidai tsakiyar gangan jikinta gawar namiji ya tsaya wajen kafadarsa daidai wajen kai sai yake tambayar shi sai yake cewa ya Aba Hamza haka za kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya qumu haisu qumt yace ya Anas yace yanda ka tsaya haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake tsayawa yana bambantawa tsakanin gawar namiji da mace wa min almar'ati haisu qumt kala na'am sai yace kwarai yanda ko gana bambanta gawar namiji da mace a wajen tsayuwa yace haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake a lokacin nan sai yake cewa shi Abu Ghalib sai yake cewa falatafata ilaina al-ala al-ala ibn ziyad sai ya waiwayo gare mu sai yake cewa ihfahu yace ku kiyaye wannan sunna kenan in gawar mace ce limami tsakiyar gangan jikinta yake tsayawa in gawar namiji ce kenan yakan tsaya wajen kanshi kenan daidai kafada sabani ga malikiya suka ce in mace ce sai limami ya tsaya wajen kafadinta in namiji ne kuma ya tsaya tsakiyar gangan jikinta idan gawar namiji ne suka ce sai ya tsaya tsakiyar gangan jikin shi in mace ce sai ya tsaya wajen kanta sabani yanda yake cikin wannan hadisi dan haka sai suka yi wani tawili na cewa ai manzo Allah yana tsayawa ne daidai tsakiyar gangan jikin mace wai kafin ayi makara a wannan lokaci wanda gawa a bayyane take kawai kawowa ake a aji wai dan ya suturce ta ya kare ta ne game da idanun jama'a yake tsayawa daidai tsakiyar gangan jikinta to wannan duka tawili ne suka yi wannan hadisi shine yake tabbatar da cewa iya abin da yake sunna gawar namiji limami ya tsaya wajen kan an gane ko kenan wajen kafadar shi daidai kai idan gawar mace ce sai ya tsaya daidai tsakiyar gangan jikinta na insha Allah ku zama dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك